بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a daidai wannan lokaci a daren Alhamis wanda shine daren 8 ga watan Zulqa'ada shekarar hijira ta 1445 daidai da 15 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna Dandali dake nan tudun Wadan Zaria a Nigeria inda muke darussa a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin tafsirin suratul tariq a alarma malam nura musa sahabi zai karanta mana wannan sura mai albarka daga farkonta fadin Allah da ke sarki was sama'i wat tariq na'am akan kawo a'udhu billahi
samii'il 'aliim min ash-shaytaanir rajiim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
idan za a iya tunawa a darasinmu na ƙarshe da muka yi a cikin watan Ramadan da ya gabata mun kwana ne a fadin Allah madaukakin sarki in kullu nafsin lamma alaiha hafiz wato aya ta hudu kenan a cikin wannan sura ko za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa falyanzuril insanu mimma khuliq to dan adam yayi nazari mimma khuliq daga me aka halicce shi khuliqa an halicce shi mimma in daga wani ruwa dafiqin mai zubowa cikin gaggawa da gudu ya khruju yana fita min bayni sulbi a tsakankanin kashin gadan baya wattara'idi da kuma tsakankanin kirji innahu lalle shi ala raj'ihi akan dawowa da shi laqadir mai iko ne yauma tubulas sara'ir ranan bayyana asirai waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya kawo mana su ne anan don faɗakarwa ga ɗan adam akan raunin asalin shi ya gane asalin shi wani abu ne mai rauni wanda ba wani abu mai daraja ba da kuma yi mishi irshadi akan lalle yayi imani da tashin alkiyama cewa Allah madaukakin sarki kamar da suke faɗa a karin maganar Larabawa fa inna man qadara alal bida'a qadirun alal i'ada wanda ya fara yin halitta to lalle yana da ikon ya sake dawo da ita sura ka dan adam ana umurta shi da tsayaye hankalta ya dau izina game da rayuwar shi din nan cewa tana da ƙarshe kuma za a tashe shi gaban Allah sura ka ya tanadi dan wannan rayuwa da za ta biyo baya al-imamu ibnu jarir ne yake cewa al-insan anan da Allah yace falyanzur al-insanu mutun din anan ba duka mutun ake nufi ba amun ne urida bihil khusus an ce al-insan amma ana nufin al-insanu al-mukadhdhibu bil ba'thi ba'da al-mamati al-munkiru qudratallahi ala ihya'ihi ba'da mauti shi yake nufi dan adam wanda yake ƙaryata tashin alkiyama wanda yake musu yake ganin babu tashin alkiyama shi yake nufi saboda haka alif da lam anan lil ahadi ba listigrakil jinsi ba falyanzuril insan annazar anan shi kuma kallo ne na kwakwalwa kallo na hankali na tunani ba kallo na ido ba falyanzuril insan wato dan adam ya tsaya yayi tunani mimma daga menene mimma anan kalma ce guda biyu min da kuma ma sai aka hade su aka idgamu su sai suka zama mimma min ta farko wanda take wato bi ma'anal ba'i wato bima bima sai kuma aka cire alifun din ta ma din ta biyu saboda mene saboda ta zo fi mahallil jarri wannan cire alifun din shine alama cewa an mata jarra shi sai zama mimma maimakon bima za khulika ko min ayi shay'in khulika kamar da zukarra a cikin wata aya daban min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara saboda kuma saboda wannan istifham da Allah yace mimma khulik daga me aka halice shi istifhami ne majazi ba haqiqi bane wato ba tambaya ce wadda take kaman ta jarabawa da ake neman amsar ta ba tambaya ce ta taqrir ta dawo da hankalin mai karatu zuwa ga zancan saboda haka sai Allah ya bada amsa da kansa kamar yadda muka ji da yace amma yatasaalu anin naba'il azim sai ta bada amsa allahi hu fi muktalifun kaza 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 to haka nan ma sai Allah ya bada amsa da kansa yake cewa da yace falyanzurul insanu mimma khulika sai Allah ya ce khulika lalle an halice shi mimma indafiq daga wani ruwa wanda yake mai kubbuga da ƙarfi kamar yadda ya faɗa a wasu wurare cikin kaman wal mursalat alam nakhluqukum mimma in mahinin daga wani wulakantaccen ruwa can an faɗi siffar darajar ruwa nan kuma an faɗi siffar tafiyarsa saurin tafiyarsa wani waje kuma kai Allah ya ce kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun aha mun halicce su daga abinda suka sani daga wannan maniyin da kowa ya sani kamar da ke cikin ma'arij kin a cikin sautin yasin kuma sai Allah yake cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin shi dan adam bai ga yadda muka halicce shi daga ruwan maniyi kuma sai ya wayi gari ya zama mai yawan musu da jayayya duk wannan Allah yana bayyana wa dan adam asalin sa dan dan adam ya gane shi ba wata tsiya bace a wannan duniyar mai gushewa ne kuma da can babu shi kuma ga asalin abinda aka halicce shi daga gare shi kuma shi a halitta ko duk wani abu asalin shi ke nuna darajarsa sai da dan adam asalin sa daga wannan ruwa ne sananne addafiq wato allazi yakhruju bi sur'atin wa quwwatin mai fita da ƙarfi mai fita da sauri a magana mafi shahara a gun malaman tafsiri shine wannan addafaq sifa ce ta ma'ur rajul maniyin da namiji shine yake da addafaq kuma ma'anan dafiq ismul fa'il ne wanda yake duk da wasu malaman nahwu suna cewa ismul fa'il ne amma ma'anar shi ismul maf'ul da larabawa suna yin haka musamman larabawan hijaz su ce sirrun katim ma'ana sirrun maktumun sirri abun koyewa sai su ce sirri wanda ya buya, suna nufin abun koyewa. Sukan ce hammun nasim, damuwa wadda ta zama abun, wadda ta zama ta kafaffiya, suna nufin hammun mansubun, damuwa wadda take abarkatewa, wadda mutum ya kasa rabuwa da ita. To Allah ya siffanta wannan ruwa da cewa datik, wato wanda yake ana tunkuɗo shi cikin gaggawa da kuma cikin ƙarfi, yana tunkuɗan junansa, ya khuruju, wanda yake fita min baini sulbi, tsakankanin as-sulb. Min anan za'ida ce litabdil bayan, za a iya cewa ya khuruju baini sulbi wa tara'i, kuma larabcin yayi, amma tun da Qur'ani ne yana buƙatan dukkan wajen ta'abiri, sai aka ƙara da wannan min baini sulbi, wato dan an nuna cewa babu yadda za a yi ya fita sai ta nan. Dan aka ce ya khuruju baini sulbi wa tara'i, to zai iya fita ba ta nan ba, zai iya fita ba ta nan ba, amma dan a tantance sai aka ce min baini sulbi wa tara'i, kadai ta tsakankanin as-sulb, gadan baya, wa tara'ib, da kuma tsakankanin a kirji, kasusuwan kirji, to tana yake fita. To akwai maganganu da yawa da malaman tafsiri suka yi anan. Na farko, me ma'anan baina sulbi wa tara'ib? Suka ce wato min baini sulbir rajul, daga jikin gadan bayan namiji, wa tara'ibil mar'ati, da tsakankanin nonuwan mace. A me tara'ib? Jam'u tariba. At-tariba kuma shine wannan fadin kirjin dake saman inda nono yake, makwantar sarka, wannan kirjin mace inda in ta saka sarka za ta kwanta sama kadan da nonuwanta, to shine at-tariba. At-tara'ib kamar da muka sike cewa tara'ibuha mas'ulatun kasajanjani, shine tara'ib. Wasu kuma suka ce a'a, baina sulbi wa tara'ib duka namiji ake nufi, baina sulbir rajuli wa tara'ibi, wato ya khuruju almaniyu min baini sulbir rajuli, tsakanin kashin gadan bayan namiji, wa tara'ibihi, da kuma fadin kirjin, gaban kirjinsa. Suka ce saboda ai, masu wannan magana suka ce ai saboda siffar da aka faɗa na addafiq ya shafi ruwan maniyin namiji ne kadai, ya tabbata mace tana da ruwan maniyi amma maniyin ta ba dafiq bane, saboda haka wannan siffar cewa ya khuruju min baini sulbi wa tara'ib, ana siffanta mana maniyin namiji ne, na ɗaya kenan. Na biyu kuma saboda ba tare da maniyin namiji ba, babu yadda za a samu halittar ɗa. Mace tana nan da maniyinta a jikinta, ko tana nan da ƙwayin halittarta a jikinta, amma ba sa taɓa samar da ɗa sai wannan maniyin na namiji ya zo ya fatara da ɗansu. Saboda haka ana faɗan bayani ne game da maniyin da ke samar da ɗan shi ne maniyin namiji, da haka aka ce baina sulbi wa tara'i. Al'allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi, Allah ya gafarta mishi, a tafsirinsa yake cewa wala Allah hadha aula, yace ni ina ganin wannan fasarar tafi nagarta, saboda mene yace fa innahu inma wasafa Allahu bihi al-ma' ad-dafiqa, domin wancan zancen na baina sulbi wa tara'ib, Allah yana siffanta ruwan maniyyi ne mai tunkuɗo juna, wallazi yahissu bihi wa yushahadu, wanda kuma aka sani kuma ake gani shine daf'uhu, wa ake yushahadu daf'uhu, huwa maniyyur rajul, shine maniyyin namiji. Wa kadhalika lafdhu tara'ib, ita haka nan kuma lafazin at-tara'ib, fa innahu yusta'malu fi ar-rajul, Larabawa suka yi amfani da lafazin at-tara'ib ga namiji bi manzilati sadayaini fil mar'ati, abinda ake ce manoro a gurin iyama ce shine as-sadiy. To idan nono ne na kirjin ɗa namiji, sai su ce at-taribatu. In ji al-Imam As-Sa'idi yace falau uridal mar'atu, yace da a ce ana nufin maniyin namiji da maniyin mace ne anan, laqila da sai a ce ya khuruju min baina sulbi wasadayayi haji malamai da zakulu zakulai kenan ita da sai a ce yakhruju min bayni sulbi wasadayayi yana fita tsakanin kashin gadan bayan namiji da kuma tsakanin nonuwan iyamace wallahu a'lam Allah shine mafi sani wannan aya zamu ji magana akan ta kadan gaba insha Allah sai aka a takeice abinda ake cewa shine malaman larabci sun yi sabani game da meye at-tara'i al-imam ibnu jarir ya kawo zantukan su da yawa wasu suka ce at-tara'i shine abinda muka ambata mawdu'ul qilada makwancin abun wuya wannan shine magana ibnu abbas da dama daga cikin daliban sa kamar su ikrima da makamantan su wasu ma suka ce a at-tara'i shine kashin da ke tsakankanin kafadu guda biyu wannan da ke hada aka daga kafadu guda biyu zuwa kirji wanda wato kwanso ne da zuciya take ciki kamar shine wani koko da ke dauke da zuciya wannan zancen wasu malamai kenan daga cikin su akwai mujahid wasu suka ce a at-tara'ib abinda ba ake nufi da shi shine abubuwa masu bibiyu domin a gun larabawa idan suka ce tara'ib sune tsararrakin juna kamar yanda a wannan yake cewa jariru yake cewa ba jariru ba wancan da yake ma laila waka da yake ce mishi majnun laila yake cewa ta'allaqtu laila wa hiya zata tama'im zata tama'ima wa lam yabdu lil atrabi min sadiha haju yace ina kaunan laila tun tana da yan laya a wuyarta tana da layu a wuyarta wa lam yabdu lil atrabi tun kafin ya bayyana ga tsararraki ps age mates min sadiha haju tun kafin ta fara kirgar dangi to at-tara'ib sa'o'i sa'o'in juna to ala a jikin mutum duk abin da yake gaba tana da irinta su ake kira da suna tara'ib idanu guda biyu hannu guda biyu kafa guda biyu labba guda biyu dukan sunan su tara'ib saboda haka yakhruju min bayni sulbi maniyin na fita daga gadan baya wa tara'ib da kuma jikin sauran gabobi masu iri daya da iri daya al-imam al-qurtubi yake cewa shi yafi gamsuwa da wannan fassara saboda yace mu asalin mu al-imam al-qurtubi shine mani yana fita ne daga dukkanin gabobin jikin mutum yace dan haka ne ma aka wajabta wanka daga fitan mani ba a ce kawai ayi tsarki yanda idan fitsari ya fita ake tsarki me yasa idan mani ya fita sai a wanke duka jiki yace saboda dukkan jikin janaba ta shafe shi saboda janaba na shafan duka ramummukan gashi dake jikin mutum haka imam al-qurtubi yake magana a cikin tafsirinsa to kaji maganganu a kalla guda uku akwai wasu ma wannan shine zancen malam ma'amar ibnu habib al-madani Allah ya gafarta mishi babba malamin tafsiri ne mutumin kasar madina saboda haka waɗannan sune zantukan da malamai suka yi to sai suka ƙara da cewa kuma me yasa aka ce khuliqa min ma'in ba a ce khuliqa min ma'in ba in ka ga wanda suke ganin cewa ruwan guda biyu ne ma'ur rajuli wa ma'il mar'a sai suka ce to ai da cewa za a yi min ma'aini daga ruwaye guda biyu amma ka ce min ma'i nan ma al-imam al-qurtubi ya bada amsa ya ce wannan ba matsala bace saboda ai ruwan guda biyu sun riga sun cakude sun zama daya min nutfatin amshajin tunda sun cakude sun zama guda daya dan haka ma'anan shi shine yukhlaqu mimma ar-rajul alladhi yakhruju min sulbihi al-'azam wal-'asab zance na hudu kenan suka ce a Allah yana cewa ne mun halicci dan adam daga ruwan mani na namiji wanda daga jikin ruwan maniyin namijin ake samun al-'azab shike haifar da kasusuwan dake jikin da wal-'asab da jijiyoyi wa mimma al-mar'ati da ruwan mace alladhi yakhruju min tara'ibiha wanda ke fita daga jikin nonuwanta wa yujadu minhu al-lahab wad-dam shi kuma shike ba da tsoka da jini wannan shi kuma shi tafsirin al-imam al-a'mash duk wannan tafsirin malaman musulunci ne kafin a san za a yi wani bincike na embryology ko wani lab work saboda haka suke waɗannan maganganu Allah ya saka musu alkhairi sannan kuma zance na gaba game da wannan gaba fadin Allah yakhruju yakhruju to menene yakhruju din shin yakhrujul ma'u ne ko yakhrujul insan yakhruju min bainis sulbi yana fita to shi waye ke fita din so dai kaga an bace na ubun guda biyu a baya cewa al falyanzurul insan kaga an bace la insan mimma khuliq khuliqa mimma'in an ambaci al insanu an ambaci al ma'u to nan da aka ce yakhruju shi yakhrujul ma'u wanda shine aqrabuz zikr ko yakhrujul insan dan adam na fita ne daga tsakanin wadannan abubuwan guda biyu ko ko maniyin halitta ne yake fita to nan ma duka wannan fasarorin guda biyu za su hawo amma da gurgurdan ra'ayin da aka dauka in an dauki ra'ayin cewa yana fita ne daga mutum daya ya khruju min bainis sulbi wat tara'i cewa al sulbu wat taribatu ko wat tara'ib na namiji to dole mu ce ya khrujul ma'u yakhrujul ma'u allazi yatakawwanu minhu al insanu min bainis sulbi ar rajuli wat tara'ib mutara'ibi ruwan maniyin da ke kerem namida yana fita daga watin kirjin namiji da kuma kashin gadan bayan shi in kuma ka ce yakhrujul insanu kai tsaye sai mu ce yakhrujul insanu min baini ummihi wa abihi shine zai zama sulbir rajul wa tara'ibul mar'ati in aka fadu wannan kenan kamar da muka ambata Imamul Qurtubi yake cewa to mu da iya sanin lalle shi duwan mani yana fita ne daga dukkanin sassanin jiki yace walizalika yushbihu ar-rajulu abawayhi kathiran ko walidayhi kathiran yace ta haka ne zaka mutum yana kama da iyayen shi sosai yace kuma daga nan ne aka wajabta wanka bayan fitan mani yace kuma daga nan ne aka wayi gari ya zama cewa wal mukthiru min al-jima'i yajidu waj'an fi dhahrihi wa sulbihi zaka ga mai yawaita wanda mutumin da yake yawan saduwa da iyamaci yana yawaita ciwon baya bayan shekaru ciwon baya zai kama shi a ce yawan hulɗa da yake da iyamaci ne yace saboda mene yace wadhalika li khuluwi sulbihi saboda bayan nashi ya wofanta amma kana muhtabisan min alma'ifi daga abin da yake tsararre na ruwan da ke gadan bayan nasu haka Imam Al-Qurtubi ya ambata a cikin tafsirinsa to ana ya kamata mu ambaci tafsir hadithin da al-Imam Muslim ya rawaito da Abu Dawud da wasu su wanda yana cikin wadda mata Imam Malik Allah ya kara musu rahama gaba daya a riwaya daga Abdullahi dan Zubair afwan daga Urwatu dan Zubair da wasu malamai cikin daliban Aisha da suka bada labarin cewa Ummu Sulaim ko wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara ma yara ar-rajul bai hukuncin mace in tai mafarki ta ga irin abinda maza suka saba gani a mafarkin su namiji mafarki ya ga ya ga fitar mani idan mace ta gani yaya kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idara atil ma'a ko idara at zalika faltagtasil idan ta ga haka to tayi wanka kaga wannan ya tabbatar da mace tana da mani kuma tana yin mafarki na dabi'a ta ganshi Aisha na jin wannan sai ta ce mata taribati ya daki wa ullat haninki yayi datti wa ullat Allah ya sa haninki ya kamu da sadauri Allah sa haninki ya kuraje ta ga mata magana a wata riwaya kuma wa alitti Allah ya sa haninki ya motsi wannan irin magana ce kike wannan a cikin maza misali ki baki da kunya ne baki cikin kunya yake wannan magana sai ba Aisha take cewa kai mace ma tana ganin wannan sai Annabi ya ce mata gore kuwa yace da iya kyale ta Ummu Sulaim kake biye mata wa hal yakunu shabau illa min zalika a wata riwaya fa min aina yakunu shabau daga ina ake samun kama da yafi kama da uwarsa ko da ubansa daga ina ne sai Annabi ya kara musu da cewa idza ala ma'uha ma ar-rajuli idan maniyin iyamaci yayi sama da nan da namiji ashbaha alwaladu akhwalahu sai dan yayi kama da kawunnansa ɗan uwar uwarsa wa idza ala ma'ur rajulu ma'ur rajuli ma'aha idan ruwan maniyin namiji kuma ya hau kan na macen ashbaha a amamahu sai kama da ɗan uwan uwansa wannan yana cikin Muslim da Abu Dawud a wata riwaya ta Imam Ahmad sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ur rajuli ghalizun abyad maniyin namiji mai kauri ne fari wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar shi kuma maniyin mace mai tsinkakke ne wanda yake fatsi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ayyuhuma sabaqa aw ala duk wanda ya riga fita ko ya galabaici ɗayan wajen yawan sa ya kunu shabab to da wannan ne kama za ta kasance wannan shakka ta zo ne daga Sa'id ibn Abi Zain al-Maqbul akwai magana da yawa akan wannan hadisi dan ba aji ne na biology ba kuma ni ba malamin kimiya bane dan haka bazan shiga wannan sabab ba zari mu faɗa abinda malamai ko suka faɗa a dunkule kamar yadda muka ji ala cewa namiji da mace duk suna da maniyi maniyin namiji yana fita ne daga gadan bayansa maniyin mace yana fita ne daga kirjinta ga bisa fasarar da suke ganin cewa wannan aya tana magana ne akan duka biyu a bisa fasarar kuma wanda suke ganin duka ɗaya ne mafitan maniyin namiji daga tsakanin kirji zuwa ƙashin gadan bayansa wannan amsar kuma ta fi dacewa da abinda bincike na kimiyya ya nuna al-imamu al-qasimi a cikin tafsirinsa mahasin at-ta'wil shi malami ne da ya rayu wannan zamanin ya riski wannan zamani na bunƙasar ilimin kimiyyar kiwon lafiya da halittar ɗan adam da girman ciki da haihuwa da makamantansu saboda haka yake cewa ma'anar wannan wajen annal maniyya kamar yadda aka sani a bincike shi mani asluhu dam asalin shi jini ne wa yakhruju min shariyanin mumtaddatin baina sulbi kuma yana fita ne daga wasu manyan jijiyoyi wasu arteries shariyan jijiyoyi mumtadda wanda tsayinsu yake nan baina sulbi tsakankanin kasusuwan gadan baya kashin spinal cord wanda yake na namiji wata ra'iba wanda su ne mene ya ce ai idhamu sadri kasusuwan kirjin namiji waɗanda su wannan jijiyoyin waɗanda suka taho daga tsakankanin wato ƙashin gadon bayan shi tun daga can ƙasa suka zo suka joni da tsakankanin kirjinsa ta ra'ayi ɗinsa ya ce su ne akbaru sharayanin jismi su ne kamar ka ce fire mafi girma da yake supplying jini a jiki waɗanda kuma ya khruju min al-qalb tushensu daga jikin zuciya ne khalfat tara'i ta bayan waɗannan ƙashi makwantar nono ɗin wanda afwan a jikin ƙirjin namiji babu nono irin na mace amma akwai shaf ɗin to wannan shaf ɗin ƙirji da nake nunawa a jikin jikina ɗin nan daga cikin shi ya ƙulla ta baya akwai wani pipe in zan faɗa da Hausa kenan ko da aka kafa shi jikin uwar zuciya wanda yake pumping ɗin jini zuwa jikin ƙashin gadon baya su kuma waɗannan manyan jijiyoyi suka tafi har ƙasa suka shiga cikin ƙashin to a can ƙasa akwai kuma wani ƙaramin supply na jijiya guda biyu su ma waɗanda suke ɗaukar jini daga nan zuwa cikin ƴaƴan marainan ɗa namiji waɗannan jijiyoyin guda biyu su ne sanda ɗan adam ya kai ga wannan ƙololuwar sha'awa da ke fitar da maniyyi dama kuma supply na jini daga cikin zuciyar shi yake tada gaɓar al'auran shi ke juya ƙwaƙwalwar mutum har ya ji sha'awa shi ke sa mutum ya yi ɗabi'ar saduwa da mace da sauransu to kuma daga nan za su producing wani amount na jini wanda kafin ya isa cikin ƴan marainan ya rikice ya zama ruwan maniyyi shi ne ke fita matsayin maniyyi shi ne ma'anar ya khruju min bayni sulbi wattara'ib, musamman kuma tunda an ambaci siffar da ke faruwa a cikin wannan tafiyar da yake a nan wajen shine addafaq, addafiq dinnan. To al-imamu abinnan al-qasimi yake cewa to wannan abun ake magana wanda daga nan ne wa minhu yatafarra'u shariyat shayrayin ithnan, daga nan ne kuma wasu jijiyoyi guda biyu suke yin reshe, wa minha shariyanani yunzilani, wasu guda biyu masu saukar da jini ila asfalil batan har zuwa kasan ciki, hatta yasila ilal khisyataini har su isa zuwa ga ƴan marena guda biyu. So da ka fassara waɗanda suka ce namiji kai ake magana a nan, as-sulb wa tara'id duka namiji ake magana, ta fi dacewa da abin da ya bayyana na ilimin kimiyyar zamani, wallahu a'lam. Saboda ka wannan aya zaka ga malamai suna lissafa ta daga cikin ayoyi da suke ba da mamaki game da gaskiyar Al-Qur'ani da kai washi matuƙa wajen siffanta abubuwan da sai yanzu ne masu ilimin zamani suke gano su suna mamaki. Amma fiye da shekara 1400 da wani abu Allah ya ambace shi cikin wannan ta'abiri mai sauki na cewa yakhruju min bayni sulbi wattara'i, da kullum muke karantawa muna wucewa wataƙila ba mu taɓa tsinkaya me Allah yake faɗa ba, ba bayani aka yi mana. Ina fata muna ganewa. Saboda haka wannan hadisi da na al-Imamu Muslim da Imam Malik da Ahmad da Abu Dawuda yana tabbatar mana da cewa namiji da mace dukkaninsu suna da mani, amma su a ta'abirin malaman zamani abinda suke gani a matsayin maniyin mace shine wato a faruwar ƙwayoyin halitta da ake ce ma fetus a cikin mahaifarta a lokacin wata gaba ta musamman ta tsarki wanda ake ce ma ovulation, a lokacin da ɗiya mace take zama cikin zaman shirin za ta iya karɓan saƙon maniyin namiji kuma a haifar da ciki na ɗa. Wannan shi suke wannan tsakiyar tsarkinta bayan ta yi kamar sati ɗaya da yin da gama al'ada, ko kuma kafin sati ɗaya da sake al'ada a cikin wannan makonni guda uku kwanakin tsakiya ɗin, wallahu a'lam. Allah ya ce innahu lalle shi ala raja'ihi laqadir, akan dawo da shi laqadir, wallahi bi iko. Wannan kuma kamar faɗin Allah ne a wasu wurare irin faɗin Allah wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, Allah yace walahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-azizu al-hakim, Allah yake cewa shi ya fara halitta kuma shi ne zai dawo da ita bayan rasuwarta da kwanciyarta a kabari da busa kaho da sauransu, Allah yace wa huwa ahwanu alayhi, kuma dawo da halittar ma yafi mishi sauki, inda a ce wancan aikin na farko mai wahala ne da za a kwanta wahala su dawo da halittar da yafi sauki, Allah ya ce walillahi walahul masalul a'la zuwa ƙarshen aya da ke cikin suratul Rumi, da kuma irin faɗin Allah a cikin suratul Ankabut da Allah yake cewa awalam yarau kayfa yabda'u Allahul khalqa, wasu mutane ba su tsayawa su kalli ya Allah ke farar da halitta thumma yu'idu, sannan ya dawo da halittar, inna zalika ala llahi yasir, kaga wanda yace a can yace huwa ahwanu alayhi, nan kuma yace inna zalika ala llahi yasir, to dawo da halitta da kafiran Makka suke mamaki suke cewa ya za a yi a dawo da su, a wurin Allah wannan yafi sauki. To anan abin da zamu kalla shi da aka ce innahu ala raja'ihi, lalle shi akan dawo da shi, to wannan haulin na raja'ihi akan dawo da me ne, ala raja'i, wasu suka ce ala raja'il ma'i din da aka ambata, wancan ruwan da aka ambata ala raja'i sai zama ma'anar shi innahu lalle shi Allah ala raja'ihi akan dawo da ruwan maniyyin zuwa ga mafitar shi laqadir, in Allah ya so zai iya maida maniyyi inda ya fito. Akwai mutum da ya isa bayan muni ya fita a jikin shi mai da shi cikin jikin shi babu, amma inda Allah ya so ala raja'ihi laqadir, ko kuma ya zama innahu ala raja'ihi ay ala raja'il insani al makhluq min hadha al maniy laqadir, Allah akan dawo da halittar dan adam da aka haifa daga wannan maniyin, to Allah yana da ikon haka, wannan ita ce fasar dhahak kuma ita ce wadancan ayoyin da muka ambata da cikin suratul ankabut da suratul yasin da suratul rumi suke goyen baya ala raj'ihi laqadir wasu suka ce ma'anan innahu ala raj'ihi fasara ta uku kenan innahu ala habsihi laqadir subhanallah Allah yana da ikon ya hana maniyin fita akwai mutumin da yake da matsalar da bai iya fitar da maniyin yana da low sperm count ko yana da wani deficiency a dabi'arsa to innahu ala raj'ihi laqadir ai innahu ala habsi ko kuma mutumin da yake lafiyayye wata rana yazo yana so ya sadu da matarsa ko ya sadu da ita ma ya kasa fidda maniyi kamar yadda aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka yace ni ma da ni da wannan yanda Aisha yace mukan yi mu'amala kuma haka ta faru da mu ya samu kasala innahu ala raj'ihi laqadir Allah in ya ga dama yana iya hana maniyin fita duk wannan fasalolin malamai sun yi su to haka nan wajen innahu din shi ma innahu a shi ma malamai sun yi magana akan wane ne hudun innahu ai innallaha to in ya zama innallaha wanda kuma haka din ne ya zo da wata siga ta banqai na larabcin alqur'ani shine idmaru ma lam yuzkar qabl in ga kan zatin daga farkon sura was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafid falyanzuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma in dhatik yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi lalle shi to hudin nan da ya kamata ya zama a cikin ayat da suka gabata an ambaci Allah sai a ambaci damiri domin damiri yana zuwa ne dan wakiltar wani abu da aka riga aka ambata to amma kaga daga farkon ayat hannan babu inda aka ambaci sunan Allah madaukakin sarki amma kuma ga damiri yana wakiltar Allah to wannan idmar ne da suke cewa lima lam yasbik dhikru yin saye ko kawo wakilin sunan abinda ba a ambata gabanin haka ba wannan kuma daga cikin banqayar salan alqur'ani wajen balagarsa yana nan da yawa a cikin alqur'ani muna son wasu za su ita da cewa a darasin da muka yi a cikin ramadan mun ambaci wani abu makamancin haka kamar misali fadin Allah inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijabi rudduha alayya rudduha ruddu ma za ba ambaci alkhair din ba na annabi Sulaiman ko rudduha alayya haka nan kuma fadin Allah inna anzalnahu fi lailatul qadr haka ita ce ma ayar farko a cikin sura ba a ce ba a faɗi wani abu kamar a ce wal qur'anil hakim sannan a ce inna anzalnahu fi lailatul qadr ba inna anzalnahu kuma kowa ya san qur'ani yake nufi yaran to shine idmaru ma lam yasbik dhikru haka kuma fadin Allah falawla idza balagatil hulqum falola idza balagat hiya ita wace annafsu ba ambace ta ba amma aka idmarinta haka fadin Allah kullu man alaiha fan ba ambaci wani ne man din ba haka fadin Allah a cikin maganar gado wali abawaihi likulli wahidin minhumu as-sudus wali abawaihi wannan abawaihi din iyayensa wane ne sa din wane ne shi din babu a cikin ayar amma mun sani bidilalatil abin nan wato al-islam kamar yadda suke cewa wali abawayil mayyita ake nufi ko wali abawayil mayyitil mawrufi iyayen mamacin da ake batun gadarsa irin wannan yana nan a cikin alqur'ani birtik na za'ir ɗinsa ayatarwa ce wanda Allah ne kare yake iya wannan zancen dan adam bai yi shi ina fata mun gano to haka innahu ala raj'ihi abisa dawo da shi laqadir lalle Allah mai iko ne saboda haka kamar yadda ibnu kasiri yake cewa a nan wajen yace ra'ayoyi ne guda biyu innahu ala raj'i zalikal ma ila maqri Allah na da karfin ya maida ruwan maniyyi inda ya so zuwa mafantarsa sannan wannan ita ce fasarar qatada ko kuma innahu ala raj'i hadal insanil makhluq min alma'id dafiq Allah yana da ikon ya dawo da halittar wannan dan adam da aka tace shi daga ruwan maniyyi din nan bayan ya mutu Allah zai iya dawo da shi ibn Jarir al-Tabari ya zabi wannan fasara wanda tace fasara al-Imam Abdahak rahmatullahi alayhi malami sun zanta tuka kamar da muka ambata da yawa akan wannan amma bari mu karanta wani dunkulallen zance na Abdurrahman afwan jama'a na malam Abdurrahman ibn Nasir as-Sayyidi Allah ya gafarta masa da yake cewa bayan da ya kawo ayat sai yake cewa فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب الله da ya samar da wato dan adam daga wani ruwa mai tunkuɗa juna wanda ke fitowa ta wannan waje mai wahala mafitar mani waje ne mai wahala jijiya ce matsatsiya a cikin wani jerin sinadarin kitse saboda shi yasa fitar shi da wahalan nan da kuncin da yake bi ya fito yake haifar da dan adam kasala bayan fitar shi mafitar shi ba kaman makogoro ne da zakai amai yana da fadi ko mafitsara da zakai fitsari ko makasaya da zakai kashi ka tashi lafiya lo ba mafitar shi wata siririyar hanya ce kuma yana fita cikin wahala da sauri da gaggawa to wannan abin da Allah yayi to Allah da yayi wannan yana da karfin ala raja'ihi fil akhirah ya dawo da mutumin nan a lahira wa i'adatihi lil ba's ya tada shi dan a tashe shi a kiyama wan nushuri a fiddo da shi wal jaza'i a masa sakamako yace wa qalkila inna ma'anahu wasu kuma sun ce inna Allah ala raja'il ma'il madfuqi fis sulbi laqadir Allah na iya maida ruwan cikin kasan gadan bayan inda ya gara ba وهذا وان كان المعنى صحيحا يجي wannan ma'ana kuda ta inganta falaysa huwa al-murad min al-ayati ba abinda yake nufi kenan a ana tambayi ne da dawo da mutum a lahira ko da ayat zata inna cewa Allah zai iya maida mani inda ya fito amma ba ayat ba haka take ne ba ayat tana magana ne akan dawo da mutum a lahira daga nan ne malamai suka ce to yanzu wannan zancen yana nuna cewa a jikin dan adam haka idan yana tsaye ba san da sha'awa ta kai makura ba dai sa'ad da mani ke iya fita a jikin adam babu wani abu mai suna mani kamar da misali a jikin shi akwai jini akwai tsoka akwai kashi akwai bargo akwai jijiya babu akwai mafitsara inda fitsari ke taruwa babu wata matattara inda mani ke taruwa balantana abu a ce akwai wani kwantaccen mani matatcen mani lalataccen mani wannan duka a cikin masu maganin gargajiya namu na Hausa suke wannan mu kuma tunda mun riga mun yarda da abin da suke fada shi ta dura maka daci kai ta sha hanta ka talalace eh abincike na kiwon lafiya na zamani da kuma abinda Qur'ani ya nuna shi mani ana halitta shi ne kawai a daidai wannan lokacin a daidai sanda ake buƙatar shi jini zai combatin zuwa wannan maddar mai suna mani kuma da zaran ya gama taruwa iya buƙatar da ake da shi za a furta da shi zuwa waje sai aka cewa akwai kwantaccen mani to wannan yana buƙatar tsananta bincike a kiwon lafiya don ba a cewa ƙarya ne ko inda mu sai bincike da suka yi ba amma dai ana buƙatar a prove din shi beyond doubts wallahu a'lam biyan reasonable doubt kamar da suke cewa saboda ana buƙatar a ilmanci a kuma din shi kamar da fara ni ba malamin kiwon lafiya bane ba na claiming wani abin nan monopoly da ilimi akai amma dai wannan abin da malamai suke faɗa ne ima nake karantawa wal uhdatu alaihi wallahu a'lam sai Allah ya ce yawma tubulas sarair ranar tubulas yawma wannan zarafi ne a ranar da za a yi raj'ihi din kamar da Sa'id ya faɗa wato ranar tubula ake fitar da as-sara'ir asirori haka ne da Hausa ko asirai yawa asiri anan da ma'anar koyayyen zance ba asiri da ma'anar sihiri ba zance ko magana ko hali ko wani abu da yake a koyi wato ranar da za a fitar da asiran da ke cikin kiraza asiran da ke cikin tunani asiran da aka koyi maganganun da ba wanda ya sani halaye da dabi'u yazharu ma kana fil qulubi min khairin wa sharrin abin da ke cikin zukata na alkhairi da sharri duka za su bayyana ala safahatil wujuh a fuskokin mutane kuma da Allah yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh daga fuskoki za a gane fuskokin mutanen kirki a gansu da haske fuskokin mutanen banza a gansu da duhu fuskoki da kafafu da hannayen masu alula a gansu gurran muhajjilina a ga fuskoki da al'aura da gabobin masu kowa za a ganshi da abin da yake yi karara anan ne al-imam shi da sai yake cewa fa fi dunya kaga dai anan duniya naktumu kathiran min al-umuri muna boye da dama daga cikin abubuwa ba washe ma yace ciki ba dan tuwo kada aka yi shi ba ko wala tadhharu ayanan linnas wannan abubuwa ba sa taba bayyana ga mutane wamma fil akhirah rana al qiyama fa fatadhharu zasu bayyana fa yadhharu barrul abrari aikin kirkin mutanen kirki zai bayyana wa fujurul fujjari aikin banzan mutanen banza zai bayyana wa tasirul umuru alaniyatan kuma ya fito karara a gansa shine ma'anar yawm tubul sarai al imam al bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yurfa'u li kulli ghadirin luwa'an inda istihi yawmal qiyamati rana alqiyama za a kafa tuta ta yaudara da cin amana ga kowanne mayaudari da maci amana a daidai uwawunsa yuqalu ana cewa hadhihi ghadratu fulanin ibnu fulanin an rubuta ana ta shela wannan yaudarar wani dan wani ya jama'a wannan zalunci da ƙaryar wani dan wani daga kowa sai an gana shi sai dai bai ba la hawla wala quwwata illa billah haka a Abu Darda'i yake ruwaitowa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake isnadin akwai matsala kamar da al-Imam wato al-Baihaqi ya kawo a cikin littafin Shu'ab al-Iman da kuma al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi cikin kitabu Ta'zim qadr as-Salah tunda yake shi ya kawo shi a matsayin riwaya ce maqtu'iyya daga al-Hasan al-Basri cewa ma'anan yawma tubul sarair yake cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da min Allah azza wa jalla li khalqihi arba'a Allah ya lamunce ma bayin shi abubuwa guda hudu ya ba su amanar abubuwa guda hudu su yi sune mene as-salatu waz-zakatu wa sawm ramadan wal ghusl min al-janaba sallah da azumi da ramadan da zakka da wankan janaba waɗannan abubuwan guda hudu Allah ya kyale mutane da imani su kamar da yazo a cikin riwaya da tafassara cewa mutum in ya ga dama ya sallah ko kai bai yi sallah ba ya ce nayi shikenan Allah ya san ko kai ko baka yi ba ya barka da halinka kamar da samari suke yi ko mai gida ya fito ya ce gaban ba sa musu ku tashi a je sallah sai su mike sai su jika kofar daki sai su kuma su kunce su mai gida ya dawo bayan yin sallah asuba yayi abin nan azkar na shiruki ya taho da carbin sa yana ja sub 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 sai yana zuwa ya guri a jike ce to yaran nan sun yi sallah ya wuce to Allah ya san ba su yi ba in shi mai gidan bai gane ba Allah ya san ba su yi ba wani ma ya sa kwasa a goshi Allah ya san ba su yi ba wani ya fito ya kewa ya ki shiga masallaci ya koma gida to Allah ya barka da halinka haka azumi Allah ya ba mutane da halin su to su ce suna azumi idan mutum ya kai mara mutunci sai zagaya ya koye ya ci abinci ko to Allah ya bar shi da halinsa haka zakka da aka ce a fitar kowa an bar shi da imaninsa ya fitar daidai bai fitar daidai ba yayi kwange yayi lissafi yadda ya kamata da ya fitar ya bayar inda ya kamata ko bai bayar ba Allah ya bar shi da halin shi to haka wankan janaba mutum ya samu janaba ya shiga banɗaki yayi wanka ko bai yi ba yayi tsarki ko bai yi ba Allah ya bar shi da imanin shi to sune as-sara'ir wannan ranar alkiyama za a fito da su karara wanda yayi da kyau yayi sallah da kyau yayi azumi da kyau yayi zakka da kyau yayi wanke janaba da kyau za a ga aikin shi da kyau wanda yayi mummuna za a ga aikin shi mummuna shine ma'anar yawm tubul sarair saboda haka a wannan gabobi na wannan aya daga cikin abin da take nuna mana fadan Allah yawma tubla sarair tankiya ce mai karfi akan kowa ya shiga taita yin shi duk abin da kake yi wanda kake ganin mutane ba sa gani to Allah yana ga ko da an zauna lafiya a duniya ba a gani ba kamar da Ibn Hajar yake cewa yace akwai hikima a cikin boye surrori da Allah yi daka Allah yake cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha Allah ya boye surrori da mutane su gaba da rayuwa lafiya lau shi za aka hana bibiyan surrorin mutane aka ce ai aiki da zahiri saboda inda za a bayyana wa mutane surrorin junan su da ba su rayuwa lafiya ka kwatanta wani dan sirri na wani da wani yaji wurin bala'i da yake jawowa irin fitina da rigima wata magana da ba a so ka ji ba akai kuskure ka ji akai gulmarka da akai gulmarka ka ji ko a zamanance akai kuskure akai maka forwarding din boss din ka ji ba a sani ba ko wani abu maka mace aka ji ba irin bala'i da ke faruwa to ina inda kowa ya san sirrin kowa da za a gani a lahira amma da yake a lahira kowa ta kanshi yake yi ba wanda zai damu ma da wannan bala'i bari kanta mana wani hadisi da ma mai ban tsoro game da wannan tsoratarwa shi ma yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana annabi ya miƙe tsakankaninmu fa zakara al-gulula ya ambaci al-gulul satan kudin gwamnati ha'inci baba kere sama da fa'i abin nan ƙari a cikin budget me yake ce mishi fadil ne ko me zuwan shi fadil ko da irin waɗannan cushe yawa cushe a kwangila da duk waɗannan al-gulul yace fa azzamahu annabi ya girmama al'amarinsa wa azzama amrahu fa qala yace la alfa yanna ahadakum yawm al-qiyama wallahi kada wani a cikin ku ya sake na gamu da shi ranar al-qiyama ala raqabatihi shatun ganshi yana dauke da akuya ta sata ta yaudara laha sugha'un tana ta meme ala raqabatihi farasun ko yana dauke da godiya laha hamhamatun tana ta haniniya yaqulu ya rasulullahi ajisni yana cewa ya manzo Allah ka taimaka mini ka agaje ni fa aqulu sai in ce mishi la amliku laka shay'an ba abin da zan iya maka wani kad ballagtuka ai na riga na isa maka da sako a duniya wa ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un kar wani ya sake in ganshi ranar alkiyama da raqumi na sata ko na ha'inci raqumin yana ta kuka ya kulu ya rasulullahi a gisni ya manzo Allah ka cece ni fa aqulu la amliku laka shay'an ce ba zan iya maka komai ba kad ballagtuka na isar maka wa ala raqabatihi samitun kar na gamu da wani yana dauke da kudade shine samit wanda ba sa magana sai dai a ga aikin su wato naira da dala da pound sterling da zinariya fa yaqulu ya rasulullahi ajidni ya manzo Allah a cece ni fa aqulu la amliku laka shay'an nabi ya ce wallahi ba zan iya maka komai ba kad ballagtuka na isan maka a duniya aw ala raqabatihi riqa'un ko in gashi dauke da wasu takaddu wasu fayaloli na ha'incin da aka yi takfaku iska na ta dauka su saboda yawa su tana ta farar da su fa yaqulu ya rasulullahi a gisni ya manzo Allah ka taimake ni yana dauke da takaddu na bala'in ha'inci da aka yi da canza alƙalluma da kwacen kudaden mutane da babakere da sama da fadi da cushen da duk aka yi fa qulu la amliku laka shay'an annabi ya ce wallahi ba zan iya maka komai ba kad ballagtuka ka riga na isar maka to duk waɗannan abubuwan a duniya da mutane suke yi na sata kudaden al'umma da babakere da cushe da corruption da barna da ainihin abubuwan da suke faruwa ko da mu talakawa muke korafi muna cewa ana yi babu da wata hujja korafi ne kawai irin namu na talaka an ce mu ga hujja ba za mu iya ba ko to amma in akwai hujjar to Allah ya san da ita ko ranar alkiyama za a ganta kuma asiri zai turu to haka kai ma talaka da kake buya kai ne fuffuka ka ki tuba ka ki jin tsoron Allah kai ma na kan fa za a gani ranar alkiyama kowa li kulli mri'in min yawma idin sha'ani yubli Allah ya sa mu gama lafiya ina ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu na darasi na gaba insha Allah mun kwana yau mutubul sarai ko sai mu tashi fa malahu min quwwatin ولا ناصر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.